zaya manta dalilin sabo inde ana ajarai zan fansa na mallaka wa masu kyauta
So kamar mafarki.